Mutanen da cutar shan inna ta yi wa illa a jikinsu sun gudanar da jerin gwano a manyan titunan birnin Mena fadar gwamnatin jihar Niger albarkacin ranar 24 ga watan Oktoba da hukumar lafiya ta duniya ta ware don fadakarwa akan cutar ta shan inna. Duk da yake dai an samu gagarumar nasara a yaƙi da cutar shan innan a Najeriya. Kasar na ɗaya daga cikin ƙasashen duniya ƙalilan da suka rage da cutar ta shan inna. To sai dai a lokacin da hankalin duniya ya karkata wajen ƙoƙarin hana yaɗuwar cutar ta shan inna da ma kawar da ita a faɗin duniya. Waɗanda cutar ta riga ta yi ma illa a nan jihar Niger sun ci ba a ɗaukar su da mahimmanci duk da irin gagarumar gudunmuwar da suke bayarwa a yaƙi da cutar shan innan. Malam Muhammad Awal shine shugaban kungiyar masu ɗauke da naƙasa a sakamakon cutar ta shan inna a jihar Niger.
Yanzu misali ai kaga ni zan ce na dan gurguri ilimi kuma na da dan matsayi ina da rawar da nake takawa a bangaren gwamnati. To amma zan iya ga ma cewa kallon ayabar buri ake mu. Kaga ni to balle kuma wanda ma bai ilimin ba.
To yanzu me kuke so ayi akan wannan al'amari?
Abinda muke so a yi musamman ita hukumar kula da ilimin yara UNICEF da ƙawarta hukumar kula da lafiya ta duniya UNICEF yanda suka kula da 'yancin yara mu ma na kasassu da polio ya shafa ko shan inna a tashi tsaye akwai abubuwa da yawa da ya kamata a ga cewa an yi mana wanda zai kyautata rayuwarmu.
Jerin gwanon waɗanda cutar ta shan inna ta yi wa illa dai yana da matuƙar mahimmanci wajen faɗakar da iyaye, in ji jami'in yaɗa labarai na ƙungiyar Yakubu Salihu Abdullahi.
Don gaskiya duk inda muka zaga mutane sun taso sun shige mu sun ji daɗi sosai, at least abu irin hakan nan kaga yakan buɗe ma mutane ido, yakan nuna wa mutane kan mahimmancin alluran rigakafi.
Dr. Patishak Abdallah, daraktan sashen allurar rigakafi na ma'aikatar lafiyar jihar Niger ce da ta kasance a cikin jerin gwanon ga abin da take cewa.
Don haka muna wannan rally ne don mu wayar da kan jama'a akan cewa ya kamata yadda aka tashi da tsaye akan a kauda cutar polio a ba mu goyon bayan na har yanzu muna buƙatar wannan goyon bayan.
Akwai wata matsala da kuke fuskanta ne ko ko menene dai?
To matsalan da muke fuskanta shine daga iyayen yara cewa awai zagayen yayi yawa ayi wannan yau kafin a ce wata daya aka sake yi. To wannan kuma ana yi ne don a ƙara ma yara kuzari.
Ƙwararru akan fannin kiwon lafiya dai sun tabbatar da cewa baiwa waɗanda cutar shan innan ta yi wa illa mahimmanci a yaƙi da cutar polio zai taimaka mataka wajen samun nasarar da ake buƙata. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.